Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang yace kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau tsantsan ta'addanci ne da wasu ke aikatawa kan jama'ar jihar, kuma dole ne a tunkare shi akan ayyukan ta'addanci idan har ana so a yi nasarar dakatar da kisan mutane da barnata dukiyoyi a jihar. A jawabinsa na sabon shekara, gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce a tsakanin watan Afrilu da Yuni na shekarar da ta gabata, an kashe mutane 400 yayin da 'yan ta'addan suka kashe mutane fiye da 160 a ƙarshen shekarar.
It is a misrepresentation of facts to describe these needless and unprovoked attacks on our people as a farmer herder clash. Let us call a spade a spade. This is simple genocide.
Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang kenan ke cewa kuskure ne a alakanta harin da aka kaiwa mutane a matsayin rikicin manoma da makiyaya. Mu fade shi karara, kisa ne na kare dangi.
I wish to declare a week of mourning from January 1st to January 8th, 2024.
Gwamna Caleb Mutfang ya ce ya ware mako guda don yin makoki tun daga ranar 1 zuwa ranar 8 ga watan Janairun 2024. Ya kuma buƙaci al'umar jihar su dukufa da addu'o'in kariya daga masu mugunta da suka tasarwa al'umar jihar. Gwamnan ya kuma yaba wa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha saboda kayan tallafi da suka kai wa waɗanda ke gudun hijira. Sanata mai wakiltar tsakiyar jihar Plateau, Dicket Plank, ya ce babbar matsalar ita ce yadda maharan ke mamaye gidaje da gonakin al'umomin da suka kora daga ƙauyukansu.
Wurare mutum kuma masu uku a ce wamma ana mainin.
Wato ana haƙan ma'adinai kenan.
Yauwa, tumutu da a nema da barbaro a rage irin wannan ayyukan wanda ba tare da permission ba, ba tare da izini ba. Domin kafin ka yi mainin ka samu anajin lasin a don kowa ya kai. Na roka kuma taimaka masu da su kayayyakin su gyara gidaje su koma gida. Ana cikin wannan abubuwan duka, me yasa ba taɓa yin arrest ba? Me yasa ba taɓa kama wani a arrest ne shi a prosecution ne shi kuma ya faɗa wanda yaya zo wakin da baki ne ba? Ce ne shi Senator Lalon ya ce kai shi ma ya kamata mu samu North Central Development Commission.
Wata hukuma da za ta gina ko kuma inganta jihohin da suke tsakiyar Najeriya.
Wannan commission da dinga san abubuwa a ciki, to da wannan akwai asusu da federal government tana tura kudi a wurin sun garaye mafanda wannan asusu a gina su don wuraren tsaro, a donating ma masu tsaro, a ban providing equipment ma masu tsaro, kayayyaki ma masu tsaro, so that effectively za su yi tsaro.
Tuni dai gwamnatin tarayya ta amince da ƙara tura dakaru a yankunan da ake samun matsalolin tsaron don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.